Caravan's house, check my burial self, spare man, my normal supposed to slither. With a gift for a deep breath inside, where the chaos has me captive, where there's no exit sign, where fuel the stupid fire with these feelings of mine.
Da 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 da